A yau Talata, mai girma shugaban ƙasar Najeriya, Muhammadu Buhari, ya kawo ziyarar jazantawa al'ummar jihar Kaduna bisa tashin-tashin da ya afku tun makon jiya, al'amarin da ya yi sanadin salwantar rayuka da dukiyoyi da dama ciki har da masarakin Adara, Agwam Adara, Dr. Maiwada Galadima, wanda masu garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa suka kashe. A jawabinsa da ya yi cikin Turanci, gwamnan jihar Kaduna, Malam Nasir El-Rufa'i, ya yi maraba da shugaba Buhari da kuma 'yan tawagarsa, inda ya taɓo abubuwa da dama da suka shafi zamantakewa tsakanin al-Musulmi da Kirista a jihar Kaduna, ya kuma ba da tabbaci ga jama'a na tsare lafiyarsu da kuma dukiyoyinsu.
The Kaduna State Government will continue to rely on the security assets and goodwill of the federal government. We have relaxed the curfew across the state, allowing free movement in daytime. We look forward to lifting the nighttime curfew as shown as the security assessment indicates that it is prudent to do so.
Gwamna Nasir El-Rufa'i ya gode wa shugaba Buhari da shi da 'yan tawagarsa bisa zuwa jazantawa da kuma taziya da suka yi wa al'ummar jihar Kaduna. A jawabin da ya yi cikin harshen Turanci, shugaba Buhari ya ce,
I wish to begin by expressing my profound sadness at the loss of life and property that have occurred during this tragic incident.
Shugaba Buhari a jawabin da ya yi cikin harshen Turanci ya ce zai fara da nuna baƙin cikin sa ne da kuma jaje da kuma taziya kan tashin hankula da faru tun daga ranar 18 ga wannan wata da kuma wasu tashin hankali da ya biyo baya da ya jawo rasa rayuka dama. Wannan a cewar shugaba Buhari ba a don amincewa ba ne. Shugaban ya ci gaba da cewa yana miƙa ta'aziyarsa da daukacin jama'ar jihar Kaduna a matsayin Adara bisa rasuwar Agwam Adara da ta daba ne. Shugaba Buhari ya jinjina wa gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El-Rufa'i bisa matakan gaggawa da gwamnati ta ɗauka wajen kwantar da tarzomar domin kaucewa rasa rayuka da dama. Ya kuma shaidawa jama'ar taron cewa gwamnatin tarayya ta ba da umarnin a samar da isassun jami'an tsaro domin taimakawa a dawo da dawwammamen zaman lafiya a garin Kaduna da kewaye. Yayin da al'ummar jihar Kaduna da dama suke ganin abin da shugaba Buhari ya yi musu daɗi, shi kuwa Dr. John Dan Fulani, ɗaya daga cikin al'ummar masarautar Agwam Adara, ya nuni da cewa ya kamata da shugaba Buhari ya zarce zuwa kudancin Kaduna, musamman masarautar da aka rasa shugaban. Musamman a masarautar Adaran da aka rasa sarki mai daraja ta ɗaya domin yi masu jaje ba wai ya tsaya a garin Kaduna ba kamar yadda ya ce.
Abinda muke cewa mun ga ya dace je can shi ne, kagan ba wannan shi ne abin da ta faru kwaya ɗaya kaɗai ba. Shekaru biyu da suka wuce akwai yawan hare-haren da ake kai ma ƙauyuka a ta kudancin Kaduna. Lokacin da hare-hare nan suke kai bai ce komai ba bai ce ba. Bayan haka akwai kuma kisa da kuma sace-sace. Muna gina abin da ya kamata har ya kai wannan shi ne sarki na biyu. Mu muna gina ya kamata da ya je can kudancin Kaduna ne. Ya zauna ya yi jaje a wajen ya kuma ya zama da mutane a samu kaman a yi hira da su a ji matsalolinsu. Wannan da ya fi ya dacewa da zai zauna kawai a Kaduna. Gaskiya tashi hankali ba abinda ya kamata a ce wani zai ji daɗi shi ba, kuma a ce wani zai so ba. Duka addinai nan biyu suna kuduba da cewa a yi zaman lafiya da makwabta, a yi zaman lafiya da dukkan al'adama. Ina roƙo ga mazauna jihar Kaduna a yi kokari a yi zaman lafiya a cancewa muyanwan juna ne. In babu zaman lafiya babu ci gaba, babu kuma duk abin da za a yi na fahimta.
Garin Kaduna dai ya cika makil biyo bayan zuwan mai girma shugaban ƙasa ziyara domin yi wa al'ummar jihar Kaduna ta'aziya da kuma jaje akan wannan al'amari da ya faru a jihar. Nasir Yakubu Benyero, muryar Amurka a Kaduna, Najeriya.